Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 10 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To, zara hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce mutanen da suka mutu a gazaban fadar da aka kwashe kusan wata guda ana yi a Sudan ya haura 600. Kana ma'aikatar makamashin nukuliyar Ukraine ta yi gargadi cewa a yau Laraba Rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da 3,000 daga garin da ke hidiman tashar makamashin nukuliya ta Zaporizhia. Sannan shugabannin kasashe guda 9 na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya sun yi kira da kawo ƙarshen tashin hankula da ake yi a Myanmar a rana ta farko a taron kwanaki biyu a ƙasar Indonesia a yau Laraba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zabe a birnin tarayya Abuja ta yi watsi da karar jam'iyyar APP ta shigar, bayan da jam'iyyar ta mika bukatar hakan a yayin zamanta na yau Laraba. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger a karo na biyu a ƙasa da mako guda, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta kama wasu mutane ɗauke da tan kusan ɗaya na tabar wiwi a lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka kogin kwara. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kukan aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce mutanen da suka mutu a gazaban fadar da aka kwashe kusan wata guda ana yi a Sudan ya haura 600. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Talata cewa sama da wasu mutane 5,000 ne suka jikata sakamakon rikicin tsakanin sojojin Sudan da Janar Abdul Fattah al-Burhan ke jagoranta, da kuma rundunar tsaro ta RSF da Janar Muhammad Hamdan Dagalo yake shugabantanta. Manyan janarorin sojan guda biyu aminan juna ne a baya da suka shirya juyin mulki a watan Oktoban shekarar 2021, da ya rusa duk nasarori da aka samu wurin sauya shugabanci zuwa ga mulkin farar hula, biyo bayan hambarar da dadaddin shugaban kasar Umar al-Bashir a shekarar 2019. Tankiya na karuwa tsakanin janarorin guda biyu ne bisa wata rashin fahimta tsakanin su akan yadda za a haɗe rundunan RSF a cikin sojin ƙasar da kuma wanda zai jagoranci haɗewar. Sake fasalin sojin ƙasar yana cikin shirye-shiryen maida ƙasar gafaran wato mulki farar hula da kuma kawo ƙarshen rikicin siyasa da juyin hali na shekarar 2021 ya haddasa. Yarjejeniyoyin tsagaita wuta da aka kulla sun gaza kawo ƙarshen rikicin ko kuma rage yawan tashin hankalin. Ma'aikatar makamashin nukuliyar mallaka na gwamnatin Ukraine ta yi gargadi a yau Laraba cewa Rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da 3,000 daga garin da ke hidimar tashar makamashin nukuliya ta Zaporizhia. Hukumar nukuliyar ta Ukraine ta kafe a shafin Telegram cewa yanzu akwai wata babbar matsala ta rashin ƙwararrun ma'aikata a masana'antar wadda ita ce tashar makamashin nukuliya mafi girma a Turai. Kasar Rasha dai ta mamaye wurin ne tun shekarar fara wato kai farmaki wanda ta yi a ƙasar Ukraine. Enoguta ya ce sabon wato koren ma'aikata da Ukraine da za a yi a Ukraine wanda suke zaune a garin na Ehuda zai ƙara ta'azzara batun da daman can yake buƙatar ainihin matakin gaggawa na taimaka ma wurin, da kuma rashin ma'aikata masu yawa ta yadda za a kare aiki da ake gudanarwa a tashar Zaporizhia.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. A zamanta na kwana uku tun bayan fara sauraron shari'ar share fage a ƙararrakin da aka shigar na ƙalubalantar nasarar ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a zaben da aka gudanar a watan Fabrairun da ta gabata, kotun sauraron ƙararraki ta yi watsi da ƙarar jam'iyyar Action People's Party wato APP wanda ta shigar bayan da jam'iyyar ta mika bukatar hakan a yayin zaman ta yau Laraba. Kuma a wani bangaren ta dage karar jam'iyyar Labour zuwa ranar 17 ga watan Mayun nan. Daga Abuja ga wakiliyar murya Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da karin bayani.
Yin watsi da karar na jam'iyyar APP da kotun sauraron kararrakin zaben karkashin jagorancin mai shari'a Haruna Simon Tsammani na zuwa ne biyo bayan mika bukatar hakan da lauyan jam'iyyar yayi a gaban kotu, kuma wannan shine na biyu da aka yi bayan fara sauraron kararrakin kalubalantar ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin zababban shugaban Najeriya wanda zai gaji shugaba Muhammadu Buhari a ranar 29 ga watan Mayu da muke ciki. A yayin zaman kotun na yau Laraba, bayan sauraron jam'iyyar da ta shigar da kara ta bakin lauyan da saura tawagan lauyoyi masu kare hukumar INEC, jam'iyyar APC da dan takararta Bola Ahmed Tinubu, shine lauyan jam'iyyar APP barista Obed O Abu ya bayyana matsayin jam'iyyar da yake karewa na janye karar da ta shigar a gaban kotu. Barista Obed O Abu ya bayyana cewa,
well, the grounds is nothing more than instruction from my client. I filed the petition, I also have another brief to withdraw the petition.
Ya janye karar da ke gaban kotu ne a bisa umarnin jam'iyyar da yake karewa da ta shigar da karar tun farko. Yana mai cewa shi a shi yake tsaf yayi aikin sa, amma dole ne ya bi umarnin waɗanda suka bashi aiki. Kuma daga bisani mai shari'a Tsammani ya zartar da hukuncin yin watsi da karar. Daya daga cikin lauyoyin da ke kare zababban shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a gaban kotun Dr. Hassan mai makamin SAN yayi bayani akan yadda kotu ta kai ga wannan mataki na yau.
To akan gaskiya jiya da yamma muka samu takarda daga ainihin lawyer su wannan party APP akan cewa karar da suka shigar na kalubalantar zaben da aka yi wa shi shugaban kasa wanda za a rantsa da shi Allah ya yarda su za su janye. To yau da safe sun gabatar da wannan kasida a gaban kotun, kuma an saurari magana an janye daga kotun. To abin mamakin ranar Litinin da muka zo nan har magana yake yi da surutu yake cewa suna da shaidu sosai za su gabatar yadda aka ce an yi barna aka yi saboda faɗi da wannan zaben, amma abin mamaki yau ya zo jiya. To haka dama harkan siyasa take da kuma harkan shari'a, domin mutum ya zauna ya yi nazari ya ga bai kamata ma ya kara tun farko ba. To ina ji sun yi nazari da kuma ɗan takarar suka ga cewa bai kamata su gaba da karin ba, kuma sun janye. Kuma ba wai ko wani abu ne aka yi, a'a su ne don kansu sun janye, domin doka ma ta hana akan cewa a haɗa kai wanda zai janye janye don son kansa ba tare da an ci da sashi ko kuma an ci an masa wani babu. To shari'u guda biyar aka yi kara kai, an janye ɗaya jiya, yau kuma an janye ɗaya. To ya rage guda uku kenan. Su kuma saura guda uku su ne yanzu za a ji ɗaya da ranar nan, kuma biyu gobe za a saurari su. To muna fatan su ma waɗansu da suka ga bai dace ma su yi ƙaran ba, saboda duk yawanci abin da suke kalubalantar zaben abubuwa ne su kansu suka sani cewa an yi su bisa ga ƙa'ida na shari'a, amma damar su ne, ƴancin su ne su kawo ƙara kotu. To muna farin ciki da su kansu sun zaɓi fannin shari'a don a samu zaman lafiya da lumana a ƙasa.
Matakin kotun dai na nufin cewa ƙararrakin da ke gabanta a yanzu sun koma uku daga biyar bayan janye ƙararraki biyu da jam'iyyun AA da APP suka yi, kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Tinubu a kotu barista Gani Rotimi Arodo ya yi bayani. Yana ne cewa,
we are elated by the fact that the issues are beginning to narrow down. That is the essence of this very process.
Matakin da waɗanda suka shigar da ƙara suka ɗauka ya kawo sauƙi a aikin cigaba da sauraron ƙararrakin, inda ya ce akwai yiwuwar gamsassun bayanai da suka yi wa jam'iyyar APP ko kuma kishin ƙasa ya yi sanadiyar janye ƙarar da ta yi a gaban kotun.
A
wani ɓangare kuma, biyo bayan koma cikin kotu ƙarfe biyu agogon Najeriya, kotun ta kuma ɗage sauraron ƙarar jam'iyyar Labour zuwa ranar 17 ga watan Mayun nan da muke ciki, bayan buƙatar da lauyoyin ɓangarorin da ake ƙara suka mika na ba su ƙarin lokaci don duba batun cancantar neman a riƙa yaɗa zaman kotun kai tsaye a kafafen yaɗa labarai. Kazalika, an yi taho magama tsakanin masu zanga-zangar marawa kotu baya akan ta ci gaba da sauke nauyin da dokar ƙasa ta ɗora mata da wani mutum ɗaya tilo mai ɗauke da tutocin Najeriya biyu wanda ke adawa da ayyana Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben watan Fabrairu, inda mutum ɗaya tilo ɗin ke cewa ƙasarsa ba za ta saidu ba. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Baba Yakubu Makeri zai dawo da ci gaban labaran duniya.
Shugabannin kasashe tara masu fafutuka na kungiyar kasashen kudancin Asiya sun yi kira da kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a Myanmar a ranar farko a taron kwanaki biyu a ƙasar Indonesia yau Laraba. Muna matukar damuwa ga tashin hankali da ke faruwa a Myanmar. Kano sun yi kira ga dakatar da duk wani nau'i na tashin hankali cikin gaggawa. Kano suka bada dama da a shigar da kayayyakin jin kai su kuma shirya tattaunawar bai daya ta ƙasa. A cewar wata sanarwar shugabannin da suke taro a gari na Labuana Bajo da ke kudu maso gabashin tsibirin Flores. Kasar Myanmar dai ta fada cikin rikici ne tun lokacin da sojojin kasar suka hambar da gwamnatin demokuraɗiyya ta Aung San Suu a cikin watan Fabrairu shekarar 2021. Kungiyar ASEAN ta fitar da wani shiri da ke kunshe da abubuwa guda biyar da nufin kawo ƙarshen tashin hankali da aka cimma da shugaban sojin ƙasar Myanmar. Sai dai har yanzu gwamnatin mulkin sojan bata bi diddigin aiwatar da shirin ba, lamarin da yasa ake zargin ASEAN da cewa ba ta da wani muhimmanci. A yau Laraba, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya bayyana a gaban wata kotu ta musamman bisa zarge-zargen cin hanci. Bayyanar da Khan ya yi a gaban kotun na zuwa ne kwana guda bayan da aka kama shi kuma aka tsare shi da hukumomi wato suka yi ba zato ba tsammani a wajen wata kotu a Islamabad babban birnin kasar. An tsare ɗan shekaru 70 a duniyan ne a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren tuhume-tuhume da ake yi masa da suka hada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa da kuma sauran laifuka. Lauyoyin Khan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaro sun taɓa lafiyarsa kafin suka mika shi, suka kai shi gidan yari, suka tsare shi, suka kuma mika shi ga hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da yake tare da su. An gudanar da zaman kotun na yau Laraba ne cikin tsauraran matakan tsaro a helikwatar 'yan sanda a babban birnin ƙasar, inda yake kama shi ya haifar da zanga-zangar gaggawa kuma gagaro ma a titunan Islamabad.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. A jamhuriyar Niger, karo na biyu a ƙasa da mako guda, hukumar yaƙi da fitaucin miyagun ƙayoyi ta kama wasu mutane ɗauke da tan ɗaya na tabar wiwi a lokacin da suke ƙoƙarin tsallaka kogin Kwara, wato ta ɓangaren iyakar ƙasar Niger da jamhuriyar Benin da Najeriya. Abin da ke fayyace yadda safarar miyagun ƙwayoyi ke ƙoƙarin samun wuri a yankin Afirka ta Yamma. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da rahoton.
Sumki 917 na tabar wiwi kwatankwacin kilogram 812 ne aka kama a hannun wasu 'yan Nijar uku, dukansu matasan da shekarunsu ba su wuce 30 ba. Dubun waɗannan masu safara ta cika ne a sakamakon wasu bayanan da hukumar yaƙi da fitaucin miyagun ƙwayoyi ta tattara a garin Gaya da ke iyakar Nijar da Najeriya da jamhuriyar Benin. A wani abin da ke zama sabon salo, masu wannan haramtacciyar sana'a sun fara bi ta ruwa da zumar kewayewa tashoshin bincike, kamar yadda daraktan ofishin kula da hulɗa da jama'a kakakin hukumar 'yan sanda Dr. Abu Muntari ke ƙarin bayani lokacin gabatar da abubuwan da aka kama.
Masu samugal ɗin tsakanin ƙasar Benin da ƙasar Nijar ne suka yi, kuma tana biyu ta ruwa. In ta hito daga Ghana, in aka kawo ta nan wurin bakin ruwa, daɗa sai masu fataucin nata sai suna ɗaukar ta da abin hawa babura ana kai ta cikin garuruwa ƙauyuka. Dannan na kuma sai a koma ana raba ta, ana watsa ta rabi a cikin Najeriya, rabi kuma a cikin ƙasarmu na.
Hukumar 'yan sanda na cewa gudunmuwar al'umma na da matukar tasiri a yunkurin murƙushe safarar miyagun ƙwayoyi a wannan ƙasa, inda yanzu haka ake fama da illolin wannan masifa.
Ita wannan ƙwaya akasarinta wadda ce za a shanyewa nan ne a cikin ƙasarmu, shi ne ke nuna damuwanmu bisa kan abin da shahe samogal ɗin ƙwaya a cikin ƙasar samu. Haukatar da mutane, sace-sace, mayagun ayyuka, in mutum sha ƙwaya abin yawa gare shi. Yaro matashi na sha, babba shi sha, mace ta sha, namiji ya sha. Saboda haka muna kira ga al'umma ta ƙara yin taka tsantsan kuma ta kawo mana gudunmuwa bisa kan aikin da muka yi yau da gobe, tana ba mu labari.
Ali mai shigar da kara a kotun Yamai Shaibu Musa ya ziyarci ofishin hukumar Daokritis domin jaddada goyon bayan hukumomi. Mai shari'a Zakariya Muhammadu na daga cikin mukarraban hukumomin shari'a.
Wannan ofishi yana bakin aiki tukuru domin ya kama duk wani mai irin wannan laifi domin a gurfanar da shi a gaban kotu. Ƙasarmu ta kasance hanya ce ko couloir de passage da ake ce a harshen Turanci na kwaya, ita kuma kwaya kowa ya san illarta a cikin al'umma. Kenan idan ba a yi bayaki da miyagun kwayoyi lalle matasa ne ake nakasawa.
Wannan shine karo na biyu a ƙasa da mako guda da dubun masu fatarcin miyagun kwayoyi ke cika a nan Niger, domin a ranar Juma'ar da ta gabata ma hukumar Okritis ta gabatar da wasu mutane tara da ta kama dauke da dubban ɗaruruwan kwayoyin da suka fito da su daga Nigeria zuwa Libya, ratsawa ta biranen Maradi da Agadez. Ha kuma a wannan rana an gabatar da wani dan jihar Anambra da ya haɗiye kilogram 1.1 na hodar heroin a cikinsa da zammar shiga Algeria. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kawo ƙarashin ra'ayoyin mazauna unguwar Gyaɗi-Gyaɗi ne a Kano kan muhimmancin aikin kwamitin ladabtar da miyagun iri. Farko dai ga ɗaya daga mazauna unguwar mai suna Hassan Ali Kacheko.
Wani abu da zan ƙara jan hankalin mutane a kai shine duk guraren da Allah ya sa suke fama da irin wannan matsala, to su yi ƙoƙari su mutanen wannan unguwa su tagi mataki na kare kansu, saboda gwamnati ba komai za ta iya ba. Idan za mu ci gaba da sa ido a kan cewa gwamnati za ta yi mana za ta ba mu tsaro, to muna ji muna ganin mu dinga rasa abokananmu ko ƴan uwanmu, wanda a ƙarshe wanda ya aikata laifin ma a zo a neme shi a rasa. To ina ba da shawarar duk guraren da suke fesun wannan problem, insha Allah in dai sun haɗe kansu kamar yadda mu a wannan unguwa mai albarka kusan ba ma iya Gyaɗi-Gyaɗi ba, har goren gayyata yanzu bijilanti ko kungiyar sa kai ta Gyaɗi-Gyaɗi ana kawo mana goren gayyata bisa akan unguwannin da suka kasa ko kuma yanayin karfin ma'aikatan nasu bai kai ba, akan kawo goren gayyata wannan unguwa domin su je su dafa. Dan mun kusan alhamdulillah wannan matsala ta rigingimin daba da rigingimar kilisa haka ko fada na daba haka ko kuma irin shaye-shaye da kwace, mu alhamdulillah wannan unguwa cikin ikon Allah da tallafin wannan kungiyar sa kai Allah ya taimake mu, mun riga mun samu kanmu ta wannan bangare. To sannan kuma a wani abu da zan kara jan hankalin mutum shine mu matasa na unguwa ya zamana cewa muna da zuciyar mu tashi mu bada gudunmu a wannan kwamiti, ba wai mu tsaya, saboda mu nan unguwar mu abubuwa da suka faru shine yanayin yadda aikin kwamiti din yake. Wani lokacin kana ji kana gani kaninka ne zai yi laifi, amma dole sai ka rutsa ido ka kauda kai, domin kuwa kai ake taimako don tarbiyya ake bashi. Idan har aka ce za mu koma gefe, mu kuma mu ba mu shiga ba, amma muna gefe muna kananan maganganu muna gunaguni muna gulma, to irin wannan abu za ka ga ƙarshe abin ya zo ya lalace ba tare da an ɗau wani mataki mai kyau ba. To mu matasa ya kamata mu tashi mu bada gudunmuwa, wanda ba zai iya bada gudunmuwa da cikinsa ba, to ka gudu bada gudunmuwa da abin da za ka iya. Naira 50 ce, naira 100 ce, 200 ce, a bayar, saboda wannan ƙungiyar sa kai ba wai biyansa ake ba, su suka ga dama. Kuma sannan ita kanta ƙungiya tana buƙatar ƴan wasu abubuwa domin gudanarwa. Kamar misali, idan za ka tunkari ɗan iska kai ma dole ko ba ka nemi makamin da kai nasa ba, sai ka nemi wanda za ka iya kwatanta shi da wannan makaman da za a siya. In ka taimaka ka bada gudunmuwa, kamar dukkan kare kai ne, wanda an ce kai kaɗai ka fito ka kare kannanka da mahaifiyarka da ƴan uwanka, da haka ba za ka iya ba. Amma ƙarƙashin wannan jagoranci na Malam Ibrahim Goji za ka ga alhamdulillah an samu gyara sosai. Kusan matasa wanda ni kaina yanzu ina daga cikin memba na wannan kwamiti, wanda kuma ni ba a fita patrol da ni, amma ina cikin kamar ƴan kwamiti na sirri, wanda idan yaro yana rashin ji ko yana rashin tafiya akwai namba waya da aka rarraba mana cewa kawai duk yaron da aka fusanci yana rashin da'a aka gaya masa gicho kai tsaye a kira wannan namba ba tare ma da ya san waye kira ko sai daga yanzu an tafi da shi. To kaga har irin wannan mu ba mu ake fita patrol, amma menene muna taimakawa da kwakwalwarmu, muna taimakawa kuma da tunaninmu, muna taimakawa da lokacinmu idan ya samu. Wanda yanzu da nake gaya ba kowa ne ma ya san ni ina cikin wannan kwamiti ba. Dalili ko shine ba ni da lokacin da zan iya komai sai an fara ne, amma tun da dai a unguwar nake na taso an san cewa ni ma mazaunin unguwar ne, to akwai namba waya da aka raba emergency, da kaga wani abu yana faruwa an san ci karfinka, to kai ma zaka kira waya. Kuma wani abu da yake ƙara burge ni da tsarin aikin nasu shine kana kiran waya, wallahi minti 10 yayi yawa, yanzu ne zaka ga sun kewaye gurin. yanzu kana kiran nan ba minti 10 yayi yawa dan ne lokacin zasu fita fatura dan abun hamma maki yake ba ne rasto ya ake suke engineering su mobilize mutane haka to kaga wannan ya faru ne sakamakon jajircewa da kuma sadaukarwa wanda yanzu haka gidi-gidi tana cikin unguwar da ake alfahari da ita wajen zaman lafiya a sakamakon wannan fitowar committee haka masallan bayani na karshe da zan yi shine ina kira ga manya na unguwa da waɗanda wanda Allah ya yi wa arziki da kuma wanda Allah ya wadata da abin da zasu iya taimaka da wannan committee ya taimaka musu su tallafa musu kuma sannan su kasance masu dauke kai akan wasu abubuwa da zasu faru ko da dan cikin ka ne ba daidai ba ka yi hakuri a hukunta shi kamar yadda dokar ta nada saboda wani lokaci zaka ga su committee suna aikin su amma kuma daga sama wanda suke ganin sun isa yaro ya laifi kirkiri sai su hana a hukunta shi ko kuma yaro ya laifi dan talaka ya laifi a ji a boye shi ya kwanaki amma kuma kai saboda kana takamar da wata dama a hannunka sai ka ga yaro ya laifi amma ba za ka bari to inda har haka abin zai tafi haka to wata ran idan yana yi a waje to daga ran da kuma ya rasa wanda zai a waje ba to insha Allah mun dauke yake a waje gida zai dawo ya dauka idan kwace yake yan wayoyi da waye na kannan sa ba duka ba su sha ba saboda shi barawo daga lokacin da yasa abin da yasa ta a waje gidan su zai dawo to saboda haka da Allah ina kira ga manya dattawa wanda Allah ya ba wa dama ta gwamnati da kuma wanda Allah ya ba dama ta kasuwa da duk inda aka kirkire irin wannan abu su taimaka su ba da gudunmuwa don mu ma nan gaskiya nasara abin da ya taso da kamar ba za a ji ko ina ba amma da Allah ya taimaka manyan unguwa suka gane cewa fa dole fa sai sun dawo sun sa gudun musu alhamdulillah wannan abu ya samu ne sakamakon su manyan unguwa da suka jajirce
shirin arewa yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka
arewa mun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi
Bashir Muhammad Baffa haifaffen anguwar gidi-gidi ne da ke cewa yanzu dai hankalin su na kwance don samun aminci daga yan daba
mutum zai fito ya fito yana kofar gidansa gaban mutane jama'a za a bude wuka a sare shi a kwace wayarsa da irin makamantan irin wannan dabi'u na shaye-shaye da kaga yaro ya zo ya addabi mutane amma cikin yarda Allah da Allah ya kawo mana wannan kungiya cikarkashin jagorancin Ibrahim Goje ba karamin tasiri ta yi ba saboda duk mutumin da ko zuwa kai yanzu ko da kai bako ne ka zo a wancan lokacin da muke cikin wannan matsala kuma ka dawo a yanzu zaka san ba karamin kokari wannan kungiya ta yi ba domin an samu kwanciyar hankali yanzu wannan dan hayaniyar da kake ji a kusa samari ne suka yi dandazo suna zaune suna hira suna wasanni su wanda a cikin watanni ko ɗan shekarun baya kaɗan da suka wuce wannan abin ba zai yi ba amma zaka ga yanzu kowa yana walwala karfe daga nan har karfe 12 zaka iya fitowa ka zauna a cikin wannan ba tare da kana fargaba wani abu zai faru ba wannan abu ba karamin ci gaba ba karamin dadi yayi wa mu mazauna wannan unguwar ba kuma alhamdulillah dama abin da ake so kenan a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan kuma da yara da muke da su su zama san mutuncin mutane sun tsaya akan kafafuwansu sun nemi sana'a sun daina wannan zaman unguwa da suke da sauransu so alhamdulillah muna ƙara godiya da dukkan waɗanda suka sa hannu a cikin wannan tafiya kuma gashi nan kwalliya ta biya kuɗin sabudu muna kuma addu'a Allah ya sa wannan abu ya dore Allah ya ƙara ƙarfafa su duk waɗanda suke da hannu a ciki Allah ya ƙara musu jagoranci su kuma yaran nan Allah ya ƙara shiryar da su Allah ya kadi dama dai abu ne wanda yake da yaran cikin unguwa da wanda suke shigowa daga surare su duk Allah ya samake mu saboda wannan dalilin wanda suke shigowar ma sun daina shigowa na cikin unguwanni kuma ga sanin duk da su muke sallah abin sha'awa alhamdulillah muna ƙara godiya Allah ya saka da alkhairi inda tun farko ma iyaye suna yin abin da ya kamata kan yayansu da ba a samu wannan damuwar ba saboda akwai lokutan da ni na san cikin wannan kungiyar sun samu wannan kalubale amma alhamdulillah an samu ci gaba saboda yanzu iyayen da kansu suka ba da goyen baya cewa duk lokacin da aka samu yaron da yake da koda yayansu ne a ciki suna ba da haɗin kai yanda ya kamata to muna ƙara kira da iyaye su san cewa wannan abin da ake yi amfanin kowa ne idan suka ci gaba da ba da gudunmawa su ma abin zai taimaka musu domin duk wanda yake kokarin ya dawo da danka kan hanya ai masoyinka ne saboda haka wannan al'amari abu ne da in kana ganin kamar soyayya ce ta sa kake boye problem din yayanka to wannan ba soyayya bace idan aka ce an ji labari danka kaza ne to ba daidai bane ba ka rika zagayewa bayan an zo an yi meeting a unguwa ko wani abu ka samu labari za a zo za a yi wani abu ka sanar da danka shi ya gudu ko kuma in an same shi an kama shi da IPP kaje kai ta neman kamun kafa da manya a zo a fitar da shi. Kamata ya ka bar shi a hukunta shi kamar yadda ake hukunta kowa domin shi ne gyara. Wannan abin kuma shi ne zai sa ya fahimci abin da yake yi din ba daidai bane ba. Wannan shi ne kira na ga iyaye, Allah kuma ya sa za su fahimci abin da muke faɗa musu.
A madadin al'ummar gyaɗi-gyaɗi da wanda ya taimaka wajen haɗa zantawar, Suleiman Mustapha Ahmed Gulu da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu
alaikum.
To a gaishe ka, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kukan turo mana ta email. Sakonmu na farko da muka samu a yau mun samu ne daga Sani Muhammad Chindo da ke unguwar korafin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, inda ya ce muna jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda haɗarin kwale-kwale ya rutsa da su a jihar Sokoto, wanda ya kai ga salwatar da rayukan jama'a. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. Amin summa amin. Sannan kuma ga sakon Usman Shitu Mahuta, shi kuma cewa yayi harin da Isra'ila ta kai a yankin Gaza wanda yayi sanadiyar mutuwar Falastinawa, ciki har da wani likita, wani abin babban bakin ciki ne. Allah dai ya kyauta. Sannan kuma ga sakon haɗin gwiwa daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Ahmadi Bindawa, sai kuma da Alhaji Muktar Mai Shago da Wakin Basa, su kuma cewa suka yi addu'ar mu da fatan mu Allah ya kawo ƙarshen yakin da ake gabzawa a ƙasar Sudan, ta yadda jiragen sama masu ɗaukar alhazai daga Najeriya zuwa Saudiya za su samu damar ƙetawa ta ƙasar Sudan. Idan ta kama kuma dole sai an yi zagaye. Muna roƙon gwamnatin Najeriya ta yi cikan kuɗi ga kamfanonin jiragen sama saboda zagaye da za a yi da su. Sakoma na ƙarshe kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Yakubu Mai Aski da Ɗayyabu Makeri da Malam Ja'far da Madaha Dogara, dukansu daga jihar Damagaram, cewa kuma suka yi a zahiri gaskiya muna jinjina wa ɗaukacin gamayyar ƙungiyoyin fafutukan wajen ƙoƙari na gurfana da tsohon shugaba Muhammadu Isufu a kan badaƙalar uranium ta bayan fage a gaban hukumar cin hanci da rashawa. Hakan ya yi daidai. Da fatan dai hukumar cin hanci da rashawa da kuma gwamnatin Niger za su yi abin da ya dace. To madalla, mun kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To zara a takaice, hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce mutane da suka mutu a gazaman fadar da aka kwashe kusan wata guda ana yi a Sudan ya haura 600. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Talata cewa sama da wasu mutane 2,000 ne suka jikata sakamakon rikici tsakanin sojojin Sudan da Janar Abdul Fattah al-Burhan ke jagoranta da kuma rundunar tsaro ta RSF da Janar Muhammad Hamdan Dagalo ke shugabantarta. Ma'aikatar makamashin nukuliya mallakar gwamnatin Ukraine ta yi gargadi a yau Laraba cewa Rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da 300,000 daga garin da ke hidimar tashar nukuliya, wato makamashi na Saprosia. Hukumar nukuliya ta Ukraine ta kafe a shafin Telegram cewa yanzu haka akwai matsala ta rashin ƙwararrun ma'aikata a masana'antar, wadda ita ce tashar makamashin nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Kasar Rasha dai ta mamaye wurin ne tun farkon da ta kai farmaki a Ukraine.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma a dakata shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai ƙarfe 8:30 agogon GMT na Ghana. Za a iya jin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tiya ni gabatar da shirin, da kuma wanda ya bada umarni wato Dadi Balawe da ma injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, huta lafiya.